This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Dalon da Niya da muryar Arewa. Kana masu na'urar computer suna iya kama mu a duk lokacin da suka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na Alhamis 21 ga watan Mayu. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne da ganan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Gwamnatin Amurka ta fitar da bayanai da dama da ta samu lokacin da ta kai tsumami ta kashe shugaban kungiyar Al-Qaeda Osama bin Laden. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce canjin yanayi yana barazana ga harkokin tsaron cikin gidan Amurkan ta wajen ƙara haifar da ukuwar bala'o'i da waɗansu matsalolin rayuwa. Kana ƙungiyar ISIS ta kwace birnin Palmyra na ƙasar Siriya, abinda ya haifar da fargaban yiwuwar lalata kayan tarihin musulmi.
To, karin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za mu nufi babban birnin tarayyar Najeriya ne, wato Abuja, domin jin shirye-shiryen da gwamnatin tarayya ta ce ta kammala na miƙa mulki. Ko da me da menene gwamnatin tace ta shirya?
Ranan 28 shine president zai nuna ma shi mai jiran gado duk wurare a villa tare da deputy dinsa.
A lor kuwa fadan gwamnatin jihar Kwara sojoji 90 ne aka kora daga bakin aiki ko akan laifin me?
Some soldiers have been dismissed from service because of various acts of indiscipline to other forms of operational misconduct.
Yace babu shakka an kori wasu sojoji daga bakin aiki.
A kasar Ghana kuwa yajin aiki ma'aikatan kotu suka fara wanda ya shiga rana ta biyu. Me ya zafi ne baba Yakubu Makeri?
Ma'aikatan da suna neman a biya su wasu alawus nasu ne da suka makale tun bara.
Kana kuma muna dauke da shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu, amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran. Gwamnatin Amurka ta fitar da bayanai da dama da tace ta samu lokacin da aka kai tsumami a gidan da dakarun Amurka suka kashe shugaban kungiyar Al-Qaeda Osama bin Laden. Ofishin Daraktan Harkokin Leken Asiri ya ce fitar da takardun bayanan ya biyo bayan gagarumin nazari da cibiyoyin Amurka suka gudanar, kamar yadda wata doka da aka kafa bara ta ayyana. Wani kakakin ma'aikatar ya bayyana cewa wani jami'in ma'aikatar nace an tsaye da shawarar fitar da bayanan ne bisa kiran da shugaban Amurka ya yi na gudanar da harkokin mulki da ya shafi harkokin tsaron ƙasa ba tare da kumbiya-kumbiya ba. Bayanan da aka fitar jiya Laraba sun hada da bayanan sirri da wasiƙu da aka rubuta wa iyalan Bin Laden da jerin littattafai da aka rubuta da Turanci da aka samu a gidan da takardun bayanan hanyoyin amfani da na'urar kwamfuta da ke bayanan dabarun da za su hana jami'an Amurka sanin inda yake. An ce Bin Laden ya umarci ɗaya daga cikin matansa da ta taso daga Iran da cewa ta yi kyakkyawan kula saboda an ƙirƙiro wata na'ura ƙanƙanuwa da za a iya ɓoyewa a allura yadda ake amfani da ita wajen sa wato sa sauraron hirar mutum a asirce. Bin Laden ya umarci matar tasa kada ta taho da komi domin bai yarda da Iraniyawa ba. Suna iya sa na'urar a waɗansu kayan da za ta iso da su, ya ce. Wasiƙar na cikin abubuwan da ma'aikatar leƙen asiri ta kwaso lokacin da sojojin ƙundumbala suka kai farmaki gidan Bin Laden suka kashe shi a Abbottabad, wani birni da ke kusa da sansanin sojojin Pakistan ranar 2 ga watan Mayu shekara ta 2011. A cikin wasiƙar Bin Laden ya yi ƙoƙarin bayyana wa dogarawansa abinda ya sa batun tsaro ya fi muhimmanci. Ko da kuwa yana mai da hannun agogo baya a wajen gudanar da ayyukan jihadi a ƙasashen duniya. Ya rubuta cewa dangane da amfani da na'urar intanet wajen aika saƙonni, za a iya amfani da ita wajen aika saƙonnin gama gari, amma halin sirri madugun jihadi bai yarda a yi amfani da wannan hanyar ba, sai dai a riƙa tura ɗan aika ya kai saƙo hannu da hannu.
Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana jiya Laraba cewa canjin yanayi yana barazana ga harkokin tsaron cikin gidan Amurka ta wajen haifar da aukuwar bala'o'i da waɗansu matsalolin rayuwa. Shugaban Amurka ya shaida waɗanda suka kammala horaswa a makarantar dogarawan Amurka da ke New London, Connecticut, cewa illan canjin yanayi za ta shafi yadda sojojin ke kare Amurka duniya kuma na buƙatar ɗaukar matakin gaggawa domin shawo kan wannan yanayi.
Climate change, and especially rising seas, is a threat to our homeland security, our economic infrastructure, the safety and health of the
Americans. Yana cewa ne canjin yanayi musamman batsewar teku barazana ce ga tsaron cikin gidanmu da tsarin tattalin arzikinmu da tsaronmu da lafiyar Amurkawa, inji shugaba Barack Obama. Canjin yanayi yana barazana ga shirin dakaranmu, cibiyoyin sojojinmu da ma suna gabar teku. Da suka hada da sansanin askarawan gabar teku a Norfolk, koramar ruwa da hadari mai karfi na ci gaba da ambaliya a sansanin mayakan ruwa da na samamu a yamma. Fari da wutar daji za su iya barazana ga wuraren da dakaranmu ke samun horazwa. Shugaban Amurka ya gaya wa sabbin jami'an cewa ku ne rukunin farko da za su fara aikinsu a duniya da ke fuskantar barazanar canjin yanayi. Zai canza yadda muke gudanar da dukkan ayyukanmu da tsare-tsarenmu da horaswa da kayan aikinmu. A Washington, wani dan jam'iyyar Republican a majalisar Senator John Barrison na jihar Wyoming ya musanta wato hasashen Mr. Obama cewa canjin yanayi yana barazana ga tsaron aikin cikin gida. Ya ce Amurkawa sun fahimci cewa akwai barazanar da ƙasarmu ta fi fuskanta, ya ta ce fadawar Ramadi ta Iraki a hannun mayakan ISIS. Wannan shine ainihin misalin barazana ta zahiri da tilas shugaba Obama yayi wani abu akan wannan lamari.
Kungiyar ISIS ta kwace binnin Palmyra na kasar Syria, abinda ke haifar da fargaban wata sabuwar guguwar lalata kayan tarihin musulmi masu daraja da ba za a iya maye gurbin su ba. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta kasar Syria mai cibiya a Burtaniya ta ce dakarun Syria sun janye daga galibin biranen jiya Laraba da yamma bayan kazamin gumuzun da aka yi da mayakan binnin da ke arewacin kasar. Palmyra dai wata cibiyar kayan tarihin kungiyar UNESCO ce mai ɗimbin tarihi. Daraktan cibiyar adana kayan tarihi na ƙasar Syria, Mahmoud Abdulkarim, ya ce an kwashe ɗaruruwan kayan tarihi daga birnin zuwa waɗansu wurare da ke da tsaro, sai dai akwai manyan kayan tarihin da ba za a iya tumɓukewa ba. Jami'an ƙasar Syria da na Majalisar Ɗinkin Duniya na kira ga ƙasashen duniya da su taimaka wajen kare waɗannan wurare daga mayakan ISIS waɗanda suka lalata kayan tarihi da ke ƙasar Iran, wato Iraki, farkon wannan shekarar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. An ci manyan bankunan duniya biyar tare dala miliyan 5,700 sabili da hada baki wajen yin babakere a fannin musayar kuɗi. Jami'an ma'aikatar shari'a Amurka sun faɗa jiya Laraba cewa masu cinikin kuɗi a bankunan suna hada baki a maimakon gasa da juna, suna saye da kuma hana sayarwa domin tsaida farashin dala ko kuma kuɗin euro. Ungiyar tana kiran kanta Katal, tana kuma amfani da hanyar tattaunawa da sadarwar intanet da kuma waɗansu kalaman siri domin murɗa farashin canjin kuɗin. Babban lauyan gwamnatin Amurka Loretta Lynch ta ce cin bankunan tare wannan makudan kuɗin ya dace sabili da farashin da suka tsaidawa yana shafar kowane ɓangaren tattalin arzikin ƙasashen duniya. Lynch ta ƙara da cewa ɗaukar wannan mataki yana ƙara yawan ribar da bankunan ke ci, yayin da yake cutar abokan hulɗansu da masu zuba jari da kuma cibiyoyi da dama a duk faɗin duniya da suka haɗa da masu ajiya a bankuna. Madalla, labaran duniya kenan kuka saurara. Zan fara yada zango ne a babban birnin tarayyar Najeriya, inda gwamnatin tarayyar ta ce ta kammala shirin miƙa mulki rana wata yau idan Rabbana ya kai mu. Umar Faruk Musa, gare ka. Da banana banana tu rata mota
a cikin turda kaman za ka mun ka tura ta dun mu maka da ka ya tata ai ya su kama kowata karo wai na zuwa ta bi madata dai zaman kwalta da
to mun samu tutsun na'ura a jihar Kwarako sojojin Najeriya 90 ne aka kora daga bakin aikin su kamar yadda Mustafa Nasir Batsari ya aika cikin wannan rahoton.
Rundunar sojin Najeriya ta kori wasu sojojinta guda 90 daga bakin aiki saboda samun su da laifin rashin da'a a lokacin da suke bakin aiki. Sai dai sojojin da aka korar dake zaune a wani barikin sojojin kasar na garin Ilorin babban birnin jihar Kwara sun nuna damuwa akan wannan mataki da aka dauka akan su tare da bayyana shi a matsayin nuna masu danniya. Amma rundunar sojin Najeriya ta ce an kori mutanen ne saboda samun su da laifin yin rashin da'a kuma a dokar aikin soja lamarin haka yake. Ga dai abinda wasu daga cikin sojojin da aka korar suke cewa a lokacin da suka kira ni ta wayar salula daga birnin na Ilorin.
Na'am, daga wani bariki kenan yanzu aka kore ku? Na'am, to an gaya muku laifin da kuka yi aka kore ku daga aikin soja yanzu koko?
Sun ce mana wai mu wai mu mai bamu yi ba ya kai boko haram suka shiga mu tana mu kuma kana mu fara su shiga mu mun ga wasu can bamu da makamai ranan da boko haram suka shiga mu ranan ma mun yi fara da boko haram mun yi fara da su ammunition namu ya kare mun ci aka muna makamai ba ka muna makamai ba har mutanen nan suka zo suka tafi mu aka muna ammunition ba ammunition namu ya kare mun yi withdraw mun koma mai ha daga mai ha boko haram suka babu kare ai kin yake zuwa ki mutum mu ke gurbu fara wani lokaci dadin mun yi ai kira an kawo shi dadin yake
to kamar da ba hu da mure matsalar da ke cikin yi faru
to gashi yau an sallame ku aiki ya kake ji
to gaskiya ba yanda muke gaskiya ba shi da
to amma wani mai magana da yawon rundunar sojin da ke zaune a garin na Ilorin Colonel Timothy Antiga ya bayyana dalilin korar waɗannan sojoji.
Some soldiers have been dismissed from service because of various acts of indiscipline to other forms of operational misconduct on account of their engagement in the ongoing counterinsurgency operations in the northeast.
Yace babu shakka an kori wasu sojoji daga bakin aiki saboda laifuffuka da suka shafi rashin biyayya da wasu halaye marasa kyau da suka shafi rashin da'a a cikin yakin da ake yi da masu tayar da kayar baya a yankin arewa maso gabashin Najeriya. A baya dai hukumomin sojin Najeriya sun dauki matakin yanke hukunci mai tsanani ga wasu sojojin saboda yaki da kungiyar ta Boko Haram. Dukwa da korafin sojojin na cewa ba sa samun kayan aikin tunkarar abokan gaba a fagen daga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ba gani sai Allah Allah ka kai magin soja ko gidansu.
To amma labarin mu koma akan rahoton da muka so mu kawo muku da farko inda gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa ta shirya domin kammala mika mulki ga gwamnati mai zuwa. Kamar yadda za ku ji,
shirye-shiryen mika mulki ga sabon gwamnati ta jiran Muhammadu Buhari da shugaba Goodluck Ebele Jonathan yake ci gaba da tsara a Najeriya a yanzu. Majalisar Zartarwa ta Najeriya ta yi wani taro wanda shine taro na kusa ga na ƙarshe inda ta tsara hanyoyin da za a bi domin tabbatar da an miƙa mulki a ruwan sanyi ba tare da wani kace na ce ba. Wannan taron da Majalisar Zartarwa ta yi ya zo a daidai lokacin da ake ta ambatonci akwai 'yan matsaloli da ake fuskanta tsakanin kwamitocin da ke bada mulki ko tsarin bada mulki da wanda ke kula da tsarin karɓar mulki. Inda minister ta ce tuni an ɗauki duk matakin da ya kamata domin a tabbatar da cewa ba a fuskanci kowane matsala ko kalubale dangane da shirye-shiryen miƙa mulkin ba. Kamar da ita minister ta watsa labarai Mrs. Patricia Akwashike take bayyanawa manema labaru a Abuja. Sakamakon ganawar da majalisar ta yi a yau inda kuma ta duba waɗansu muhimman abubuwa da suka shafi gudanar da mulki na Najeriya baki ɗaya.
Ranar 28 shine president zai nuna ma shi mai jiran gado duk wurare a villa tare da deputy ɗinsa. 28 ranar 28 kuma a chambers za a mika mishi handover notes briefs in dukkan agencies za mu yi dan little ceremony a Mika mishi don ka san the next day za a je inauguration ne kuro. So kuma ranan 27 za mu yi final council meeting dinmu. Muna kiran wancan validatory session a lokacin ne za mu gode kowa zai yi maganan da ke zuciyarsa.
To dangane da kuma abubuwan da ita minister take ganin cewar zai kasance abun tarihi wanda gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan za ta bari a baya, sai ta ce
abubuwa da yawa mana abun da ya shafi rayuwar mutane duka gwamnatin nan ta yi, ko bangaren wuta ne, ko ruwa ne, ko universities da ta kafa, da abubuwa da yawa wanda ta yi wanda ba zan iya tsaya haka ba gefen da na ba wanda ministry da muke da shi da bai taba rayuwar mutane ba, ko rail ne, da na ruwa ne, da ruwa, da university wanda aka yi a Oron na marine na training mutane masu aiki a ruwa, da contract da aka bayar da za yi clearing kasan an mai da Oron kaman big ships masu containers da yawa za su iya je wajen Oron ta wancan gefe banda Lagos mun sake mun bude datu. Akwai abubuwa da yawa da za a iya kira.
Shi ma da yake yin tsokaci akan muhimmin abu da za a tuna da gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan a Najeriya, me bashi shawara akan sha'anin siyasa Professor Rufai Ahmed Alkali ya bayyana ma manema labaru cewar
na san dai da duk abin da ya kamata ya yi na shugabancin Najeriya shi ya nasa kokari gurgudun karfi da rufin iyawa da kuma sani, amma in muna so mu dubi abun gaba daya sai mu fara daga na baya-bayan nan kafin mu koma na fari. Na baya-bayan nan babban abu wanda aka yi a Najeriya wanda kuma ba a taɓa yinsa ba kuma zai jima ba a yi shi ba shi ne a yi zaɓe a Najeriya, kuma a yi zaɓen nan a cikin wani hali da mawuyaci, kowa na jin ɗarɗa, kowa na shakkun me zai biyo baya, amma aka zo aka yi zaɓen nan shi shugaban ƙasa ya ce ya karɓi ya amince da wannan zaɓe tun ma kafin sakamakon zaɓe ya fito, sannan ya kira shi wanda aka zaɓa shi Janar Muhammadu Buhari ya masa murna ya ce kuma za su aiki tare ya taimaka masa wajen miƙa ragamar mulki. Wannan abu ba ƙaramin alkhairi ba ne a ƙasar nan.
Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To mun gode Umar Faruk. Su kuma bari mu tafi ƙasar Ghana inda ma'aikatan kotun ƙasar suka shiga jin aiki. Ga dai Baba Yakubu Makeri da ƙarin bayani.
Ma'aikatar da suna neman a biya su wasu alawus nasu ne da suka makale tun bara a kotunan ƙasar gabaki ɗaya. Babu wani ma'aikaci sai dai 'yan tsaro masu alhakin kula da harabar kotunan. Alƙalai da lauyoyi da waɗanda ake musu shari'a sun saura a bayan ƙyaure ne sakamakon wannan yajin aiki na gama gari wanda ya shiga rana ta biyun. Wasu lauyoyin dai sun nuna damuwarsu kamar haka.
There are a number of things that would not happen today. Suppose there is a bail application for somebody who is in custody.
Yace akwai abubuwa da dama wanda za a gaza yin su a yau. Idan akwai wanda za a bashi beli a yau, to hakan zai sa ya ci gaba da zama a gidan yari.
I have two cases here. Now I'm selling out that I can't even get in. It's awful, terrible. It will affect the litigants.
Ina da kararraki guda biyu amma ga ni tsaye a waje ba ni da daman ma shiga cikin kotun. Wannan abin damuwa ne saboda zai shafi kowa.
Today has been one of the disappointing days, especially when you have cases.
Yau wata ranar bakin ciki ne saboda mutum zai yi tafiya mai nisan gaske don a duba masa kararsa, sai gashi kuma ma'aikata suna yajin aiki har yayi sanadiyar a rufe kotuna. Su kuma ma'aikatan na kotu suna korafin cewa rashin wayannan kudaden da yana jefa su cikin wani mauyacin hali.
Then they come home and have to pay my children's school fees, and I don't know what to do. You see, you go to the outside district to take loans and so much exorbitant.
Yace an kori yayana a makaranta kuma dole ne in biya kudin makarantar su. Yanzu ban san yanda zan yi ba, kuma in ka je ka karbi rance sai kaga an zabga wa rance ruwa mai yawan gaske.
We rely on allowances to pay our rent and other utilities. So without the money, you see that
wannan allowance shine abin da muka dogara akai wurin biyan kudin gida, wuta da ruwa da sauran. Don haka in babu wannan kuɗin muna wahala. Shugaban kungiyar ma'aikatan sashen shari'an Alex Nati ya maida martani akan zarge da ake musu na rashin kirki.
We are mindful of the implication, but have we also look at the implication of the delays on us? Our families have been affected.
Yace muna sane da irin damuwa da wannan mataki da muka dauka zai iya haifarwa, amma kuma dole ne mu nemi mafita cikin wannan mawuyacin hali da muka tsinci kanmu a ciki, saboda wannan wahala namu ya fara shafan iyalanmu. Don haka kada wani ya dauke mu tamkar marasa kirki. Shi ko ministan ma'aikata da harkokin kwadago Haruna Idrisu ya kyautata zaton kafin karshen wannan mako za a samu matsalaha ma'aikatan su koma bakin aikin nasu, sai dai ya nuna damuwarsa yana cewa,
my disappointment is more of a surprise that indeed yesterday as we met with the leadership.
Yace damuwa ta ita ce nayi al'ajabin yanda ma'aikatan suka dau wannan matakin bayan tattaunawa da shugabannin su. Bisa alƙawarin zamu ci gaba da tattaunawa a ranar Juma'a. Kazalika wanda ake musu shari'a ma suka nuna damuwar su da irin wannan abin da ke faruwa. Wasu alƙalai ne sun fara sauraren ƙararraki a ofisoshin su. Baba Yakuma Kiri, Sasha Hausa na murya America, Accra, Ghana.
To mun gode Baba Yakuma Makeri, ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe 1:20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ƴan matan sakandaren Chibok suka cika shekara 1 da mako 4 a hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Gwamnan jihar Borno, Alhaji Kashim Shatima, ya bi sahun masu kira ga rundunar tsaro ta sa ido sosai wajen binciken jejin Sambisa, bisa tunanin da ake yi cewa ƙungiyar Boko Haram ta gina gidajen ƙarƙashin ƙasa inda ta ɓoye ƴan matan Chibok. Yau ma ina tare da Hajiya Maryam Ahmed Sabo, wata alƙalin majistire a jihar Kano kuma membar ƙungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa, wadda muke nazarin matakan taimakawa matan da aka ceto daga hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram, musamman waɗanda aka ceto da ciki.
Na farko dai gwamnati ta tantance su, sannan ta duba lafiyarsu, sannan kuma gwamnati ta samar da shiri na musamman na yanda za a dinga ba su counseling, wato za a dinga ba su faɗakarwa domin a samu su kwantar da hankalinsu. Na uku kuma gwamnati kada ta hada su gabaki daya a guri guda, ta rarraba su ta hanyar idan ma za a kula da su a rarraba su, sai za a maida su garuruwan su ne a sa su a hanyoyin gurin masu unguwanni, amma gwamnati kada bar su a cinkoson wannan guri guda din, domin barin su a haɗa duk da mata din ne, tunda mun ga yanda yanayin matan ma suka shishiga, domin a cikin su ba za a rasa waɗanda suke da aƙidar ba, a cikin su kuma kamar wannan wanda take kukan nan ma da kike ba da misali da an ambaci Boko Haram din nan. Kingdom, it is, she looks innocent. Daga yanda za a ci ba ta da wani abu ne, sannan gwamnati ta yi kokari bayan ta rarraba su a ba su faɗakarwa, sannan a ba su a san yanda za a yi a ba su ilimi, sannan kuma a san yanda za a ba su tallafi na yanda za su riƙe kansu, women empowerment, sannan a samar da traditional rulers, wato sarakunanmu na gargajiya dole a wannan karin su shigo ciki, domin idan za a rarraba su din waɗannan ma dole a rarraba su a gurin ta hanyar sarakunan gargajiya, domin a dinga samun su za su dinga duba lura da su, domin waɗannan sarakunan su ne suke tare da mutane ƙauyukansu kuma su suka san su. Sannan dole a samu NGO kamar irin ƙungiyoyi na musamman irin namu da waɗanda suke kuma ƙungiyoyi na unguwanni, community based organizations, kuma su ma su shigo ciki, dole a neme su. Gwamnati ta samar da wani hanyoyi da wani system, wani tsari na musamman wanda zai kai kusan shekara 10 ko shekara 15, wanda za a dinga a ba su ilimi, a ba su tallafi na gaggawa da za su riƙe kansu, waɗanda idan maza ne ma gwamnati ta san yadda za ta taimaka musu su koma gona, domin waɗannan yaran kuma a ba su ilimi ba da can sun kai shekara 18 ko 20, already lokacin sun san abin da suke yi zai wahala wannan aƙidojin ya shiga ransu, amma kuma wannan dole gwamnati ta riƙe shi sosai. Idan gwamnati ta sakaci da shi, to abin da zai iya faruwa nan gaba zai ce Allah zai sauke, ba ma fata.
A nashi tsokacin Malam Ishaya Bajama, wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, cewa ya yi.
Na ga masana sun yi maganganu masu ban sha'awa kwarai da gaske da ya kamata a saurare su, saboda halin da matan nan suka shiga ciki, in ba su ba sai Allah ya san abin da suka shiga ciki, yaya za a yi a taimake su wanke wannan experience da suka shiga ciki wanda watakila na hana su bacci, na hana su sakewa. Duk lokacin da suka tuna suka ga ƴaƴan nan a gaban su, sai su tuna da duk waɗannan abubuwa. Da za a ɗauki mataki na dogon lokaci wajen jinyar su, ba wai ba su abinci da ba su gurin kwana, wannan kaɗan ne daga cikin matsalar da suke ciki. Babbar matsalar ita ce psychological trauma da suka shiga ciki, wato wani matsala na wato na zuci da suka yi ta fama da shi, na wahalar da suka yi aka yi suka tsira, wannan da kuma yanda kullum sun ga yaran nan ya za a yi. Yaran nan ba laifin su bane, waɗanda za a haifa da waɗanda aka riga aka haifa, ban san a yanda aka yi suka zo duniya ba, amma kar a yi victimizing ɗin su, kuma a ga yanda za a yi renon su su zama sun tashi sun zama ƴan ƙasa na gari.
Akwai rahotannin da ke nuni da cewa waɗansu matan da aka ceto daga hannun ƴan kungiyar Boko Haram ɗin nan a waɗansu jihohi ko kuma waɗansu garuruwa, zan iya cewa suna tafiya an ara tsira musu hannu. To ya kake ganin al'umma ɗaiɗai kun al'umma za su taimaka ma waɗannan mutane da suka samu kansu a cikin wannan hali?
Na ɗaya a gane cewa kowa ma da ya iya samun kansa a cikin wannan hali, ƴarka ce, matarka ce, ƴar uwarka ce, inda abin nan ya ritsa da su ya same su, kai zaka ji daɗin yin haka. Na biyu kowa ya runguma cewa kaddara ya riga ya sami waɗannan, ya za mu taru mu gyara nan. In ba mu gyara ba, waɗannan suka kasa renon yaran nan da suke haifa cikin wannan yanayi, to mu shirya nan da shekara 20 zuwa gaba za mu sami waɗanda suka fi wannan. Da dama su za su girma cikin yanayin da ba su san ƙauna ba, ba su san zamantakewa ba, ba su san zumunci ba, saboda ba a nuna musu ba. Don haka kuma a gari ba ka bukatar miyagu da yawa a kasa bacci. So ko da su turaro ne suna iya hana ƙasan bacci, saboda in sun fara ayyukan su kowa zai kasa yin bacci. So nauyin na kanmu na a karbe su.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Maryam Ahmed Sabo, alƙali majistire a jihar Kano, da kuma Ishaya Bajama, wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, sai kuma Chibahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku, fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne.
To madalla, kake tafi da nisa domin mun zo ga shirinmu na ƙarshe, inda za ki ba mu labarai amma a takaice.
Gwamnatin Amurka ta fitar da bayanai da dama da ta samu lokacin da ta kai samame ta kashe shugaban kungiyar Al-Qaeda Osama Bin Laden. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce canjin yanayi yana barazana ga harkokin tsaron cikin gidan Amurka ta wajen ƙara haifar da ko bala'o'i da waɗansu matsalolin rayuwa. Kungiyar ISIS ta kwace birnin Palmyra na ƙasar Siriya, abin da ya haifar da fargaban yiwuwar lalata kayan tarihi musulmi. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Rasha ya zargi Amurka da yin katsalandan a harkokin Ukraine ta hanyar da ba a koyi da yaushe take da taimako ba, wata alama da take nuna takun saka tsakanin ƙasashen biyu. Da yake jawabi ga Majalisar Tarayya Babban Majalisar Dokokin Ƙasar jiya Laraba, Sergey Lavrov ya ce yana fatar Washington za ta shawo kan hukumomin ƙasar Ukraine su kiyaye yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma sau da ƙafa domin maganin tashin hankali. Lavrov ya ambaci tattaunawar da aka yi kwanan nan a Sochi, Rasha, tsakanin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin.
To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai an jima da hantsi mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Grace Alheri Abdu da ta taya muka yi asubanci tare da Chubahiro Diodone da ya ba da umarni, sai injiniyanmu na wannan lokacin Jim Cook. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.